an samu karuwar CD biliyan 134.7 a cikin watanni hudu na farkon shekara, wanda masana suka ce yawan karuwar bashin zai kara ta'azzara lamarin tattalin arziki da gudanar da ayyukan ci gaba a ƙasa. Kamar yadda malamin tattalin arzikin ƙasa da harkokin kuɗi a Jami'ar Islamiyya ta Ghana Nuhu Ilyasu ya ce,
in ka gani bashinan na je bisa kana ganka ma waɗanda suka rince magana kuɗi suna gan kaman Ghana bashinan su yayi yawa, and maybe Ghana bai iya biya wannan bashinan, so ba za su rince magana additional bashina kuma ba, and so one of the implications kenan. And ba su rince magana additional bashina kuma ba, ka gan kama ayyukan da Ghana suka aje as expenditure suna su yi ba za su yi ba, even though government ya shiga IMF program, and wannan IMF program na ke government kariya increase debt tendency, but akwai waransu expenditure da yayi necessary for the survival or the health of the economy. Kudin da muke karba a cikin tattalin arzikin mu revenue be yi sufficient da zai undertake expenditures mu ba, so akwai wani gap da government yayi kamata ya fill.
Bankin Ghana ya takaice yadda basussukan suka dinga karuwa a jere daga watan Janairu zuwa Maris din 2023, wanda ya kai dala biliyan 50.7 a watan Janairu, sai dala biliyan 51.2 a watan Fabrairu, da kuma dala biliyan 51.7 a watan Maris. Kamar yadda bankin ya ce, hakan ya samu asali ne sakamakon faduwar darajar CD a cikin wannan lokacin, da kuma fadada basussukan cikin gida da aka yi, wanda yake ya kai CD biliyan 15.9, wanda hakan ke bukatar gwamnati ta aiwatar da matakan magance kalubalen kasafin kuɗi. Shin ko ya za a shawo kan lamarin? Sarki Imrana Ashiru Dikeni, mai sharhi kan tattalin arziki, yace idan an haɓaka sarrafa kayayyaki cikin gida zai taimaka wajen magance faduwar darajar CD.
Sai dai mu yi kokari mu inganta darajar CD, mu yi kokari mu inganta amfani da kaya da ake sarrafa shi a nan cikin gida, mutane su ringa sai wayannan kaya saboda ayya a inganta darajar CD nan. Idan ba haka muka yi ba, kowane lokaci CD nan za ta ci gaba da faduwa, faduwar ta kuma ba za ta taimaka mana ba.
Malamin tattalin arziki da harkokin kuɗi Ilyasu Nuhu a nasa bangaren yace gwamnati ta rage kashe kuɗaɗe kuma ta ilmantar da al'umma game da yanayin da tattalin arzikin kasar ke ciki.
Solution su nan ne, yayi kamata government yayi ya understand kama bamu da wannan strength da zamu iya mu undertake waransu expenditure, and so yayi kamata government ya cut waransu expenditure, sai ya educate citizens in the situation da muke na, so that citizens kuma su measure, so you measure in their expectation that government yayi kaza yayi kaza yayi kaza, and citizens suka gane kaman government bai da kudi, then basu expect waransu abubuwa government ya yi musu, and in the end kaga wannan problem ya address.
Bankin Ghana ya kasauta basussukan da cewa bashin kasashen waje ya karu zuwa CD biliyan 321.4 a ƙarshen watan Afrilu, sai bashin cikin gida wanda ya karu zuwa CD biliyan 247.9 a tsawon watanni hudun da suka gabata. Idris Abdullahi Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.